sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Alaikum masu sauraro Aisha Tisila ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar kowanne martani ya mayar akan zargin da ake masa na rashin zama ya fuskanci ayyukan ci gaban al'umma.
In ka ga na fita daga Jigawa ta gina Alhamis da daddare da Juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin kasa.
To a biyo mu za a ji cikakken wannan rahoto. Kamar kowace ranar Juma'a za a saurari shirin Tubalin Tsaro. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku da masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane kuma da dama da suka kamu da cutar. Jami'an asibiti a Hubei inda nan ne aka fi fama da barkewar cutar ta tsawon watanni biyu wadda zuwa yanzu ta halaka mutane sama da 1,367 a canar sun ce sun ma canza tsarin binciko wato binciken gane masu dauke da cutar daga yin bincike a ɗakin gwaje-gwaje zuwa amfani da kwamfuta mai ɗaukar hotunan can cikin tsokar jikin mutum ko scanning a turanci. To a ci gaba da bamu bayanai da jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China, Malam Ibrahim Lawandi Datti yake yi. Ɗazun nan muka tambaye shi halin da ake ciki a China sai ya ce.
Abin da yake da akwai yanzu a China shi ne ga dukkan alamu cutar kamuwar ta ya sauka fiye da yadda take a tsakanin Lahadi zuwa Litinin. Kusan har World Health Organization sun yi magana akan cewa sun ga kokarin kasar China dangane da yadda suka dukufa kan aikin ceto al'umma daga cikin wannan musiba.
To Malam Ibrahim, ko bayan tallafin da jakadar Najeriya a China ya baiwa ɗaliban Wuhan sun kuma samu wani tallafin?
Akwai al'umma kamar mutanen mu da suke da muke nan. Akwai kungiyoyi da muka yi na ɗaliban bayan kungiyar ɗalibai gabaki ɗaya wanda har yanzu tana har haɗanata a dunkule ta basu. Akwai kungiyoyi daban-daban wanda kowa in ya sayar zai iya samun abin da ya samu ya tura wa su mutanen Wuhan ɗin, shine abin da muke yi.
To ka gaya ma abokin aikin mu cewa zuwa yanzu dai ɗaliban Najeriya sun gwamace ci gaba da zama China. Shin kana ganin sai a wani mataki na yaduwar wannan cutar za su buƙaci gudu?
To a matakin da za su iya neman mafaka shine idan abin ya iya shiga har cikin makarantu dole a nemi gudu. Amma a halin yanzu kasar China ta iya kokari ta dakile yaduwar abin.
Jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China kenan Malam Ibrahim Lawandi Datti ke bayani kan halin da ake ciki a China a halin yanzu.
Sauran labaran da muke dauke da su kamar yadda muka yi muku alkawari ga cikakken rahoton Muhammad Ibrahim Kwari game da ƙorafi da kungiyar gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya suke yi akan gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar cewa baya zama a jihar domin tunkarar kalubalen shugabancin al'ummar jihar. Gare ka Muhammad.
Baya ga kungiyoyin gwagwarmaya al'umma a sassa daban-daban na jihar ta Jigawa sun fara tsokaci tare da bayyana korafi kan yadda gwamnatin na Jigawa ke yawan tafiye-tafiye musamman ma a wannan zango nasu na biyu.
Mu talakawa sai abin da magani a kasai na aiki shine zamu tabbatar kokarin cewa gwamna yayi akan abin da yake na tafiye-tafiye. Ta wani bangaren kuma in muka duba tafiye-tafiyen da mai magana zai yaba jihar zai kawo akasi da daman gaske wurin cigaban jihar kuma tafikar da mulkin. Kuncin zaka iske cewa yanayi na tafiye siyasa aka ce gona baya nan commissioner ma baya office zaga advisor baya office wani lokaci zaga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa ta misali kamar munin jihar Jigawa ce gonan mu yana kusan presidential task force committee na fertilizer shine na nan oil revenue shine chairman na an zabe su ne zaman to gona misali kamar gonan jihar Jigawa kaiwa al'umma jihar Jigawa aiki to aikin shi kuma shugaban kasa an sabe shi ne shi ma aikin sa man shi shugaban kasa to kar kuma a ce sallan lafula ta hana kai sallar farilla ma'ana aikin da zaka kai shugaban kasa yayi ya hana ka kuma aikin da zaka zo kai wa talakawanka ko al'ummar da kake zabe ka
kwamaran Ahmed Illallah kenan guda cikin ƴan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa sai dai gwamnati Badr Abubakar ya magantu dangane da wannan batu
to wanda suka ce ba da zama ba su san Jigawa bane wanda suka daure ko za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina in kaga na fita daga Jigawa watakila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin kasa sannan ka sani duk abubuwan da na sa wa ido ina zama da su cikin sati ɗaya ko sati biyu muna da abin da muke kira technical team na education duk sati ɗaya zuwa biyu sai mun zauna mun yi bibiyar me ake ciki me aka yi ina aka tsaya me za mu canja haka wajen noma bayan wannan haka muke da lafiya haka kuma muke da wato empowerment taimaka mutane su dogara da kai shi ne duk waɗannan committees din ne nake chairing kuma haka zamu zauna lokacin tun safe har dare sai mun ji me ake ciki sai mun ji so wanda ya ce ba a zama watakila bai san watakila so ake a zauna a buɗe office kowa ya zo a yi ta hira duk wanda suka san tafiya ta sun san sau biyu ne in ba tafiya muka yi da president ba shekara sau biyu ne a shekara sati biyu na hutu na shekara
amma duk da haka kwamaran Ahmed Illallah ya ce akwai bukatar majalisar dokoki ta jihar ta Jigawa ta sanya ido sosai akan sha'anin balaguran da gwamna Badar ke yi
majalisar dokoki su ne suke sa ko kuma suke sanya ido ta inda ake tafi kadda mulkin jiha to ya kamata su ma sanya ido su duba su kan cewa ayyukan da gwamna yake ko tafiye-tafiyen da gwamna yake yana cikin ka'ida kuma ina cikin doka su ma zaka iya gan cewa ita ma kanta majalisar hutunta shi ma yayi yawa amma dai ba mu zo kan wannan lokacin ba amma dai ya kamata a ce cewa duk inda mu shiga gwamna zai je ya kamata a ce an sanya ido sosai sannan kuma a tafi da barata shafi kuma inda zai tafi kadda primary assignment sawa na mulkin al'umma jihar Jigawa
wannan dai shine wa'adin gwamna Badaru na biyu akan kujerar shugabancin jihar Jigawa wanda ke kammala a shekara ta 2023 Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
Mahmud da wannan rahoto daga jamhuriyar Niger kuma wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da rahoto akan kaddamar da aikin fadada filin jiragen sama na kasa da kasa a Damagaran da gwamnatin kasar ta yi Tamar gare ki wannan mataki na fadada filin jirgin sama na Damagaran zuwa na kasa da kasa ya biyo bayan kudirin da kasashe 18 na hukumar Asakna suka amince da shi inji Musa Muhammad director na hukumar ta Asakna bangaren Niger
wannan filin jirgin da kuke gani shine na farko na Niger Allah ya sa ga shi yanzu kasashen duka na suka cikin Asakna kasashe 18 duka sun amince sun ce lalle wannan filin jirgin na Zandar ya kai inda za a bashi sunan Aeroport International a bashi izinin da ayi harkokin transport na aviation daga nan daga Zandar zuwa ko ina a kasuwanci kuma sun amince alhamdulillah yau ga mu abun ya tabbata kuma dai kayan aiki duka an tabbata sun isa irin jirgin da aka ce kaman Boeing 737 ko wa'annan yanzu suna iya zuwa nan ya takamata ya da suka sabka fari haka za su sabka nan zanda
shi kuwa Ahaya Ahmad director ne a hukuma mai kula da tashi da kuma saukar jiragen sama ya ce wannan babban alheri ne ga tattalin arziki na kasar Niger
muna godiya Allah muna godiya gwamnatin shi da samu ka samu moyen duk da muke so zandar ta samu aikor kin zandar ya samu shiga cikin gidi a cikin community wannan garin mu babban abu ne tunda economic din da za a yi ba mu san iyakanta ba yanzu kuma aikor kin zandar yanzu za mu yi aiki duk da kamata mu ga kowa ga shekaran muna iya mu fara hajj cikin wanga aeroport da ya mu samu instruction kin gwamnati mu yi organizing hajj nan zandar so sai za a samu tattalin arziki tunda abubuwa da yawa wanda Niger za ta samu kun ga hajj kin kun ka doka kama Pelerin 2010 sun kaza kana zandar ko abinda za su kashe na abinci kawai cikin zandar babban abu ne balle abinda kamfanoni za a samu a yi kiran su yi aiki ko ci gaba da aikin shi ya samu aiki a yi kiran amfulwa da yawa yanzu ma cikin wanga fasashin kaman a cikin mutum 40 zai doka su fara aiki cikin alfokin agaris wannan ma babban abu ne
faduwa ce ta zo daidai da zama cewar Usman Soja shugaban wani kamfanin Haji da Umara na alhamdulillahi anan da magaran
Allah ya saka ma hukumar Niger da alkhairi shugaban kasa har zuwa na kasa ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi ba yau ba muke ta jihadi muke ta addu'a idan mun taya dakin Allah mana addu'a idan mun taya Madina mana addu'a ina saman kujera ta agency na mutane sun kawo mun kudi ma sun yi barsuma kawai ne safaka ne sai daga Allah insha alhamdulillah abinda muke so insha Allah shugaban kasa mai kyakkyawan niyya wannan kawai a ba mu izini duk wani aja da ya san zai dauko jirgi a bashi izini ya je ya dauko jirgi ya dauki mutanen shi
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger. To an gaida Tamar da wannan rahoto. Bari kuma mu koma wajen Ibrahim domin ya kawo mana sauran labaran duniya.
To a ci gaba da labaran duniya Amurka na kokarin kwantar da hankali game da shawarar da ta yanke ta cinye rukunin sojojinta na yau da kullun daga Amurka da wato daga Afirka da mai gurbin su da rukunin sojoji masu koyar da darussan yaki na musamman Sakataren tsaron Amurka Mark Esper jiya Alhamis ya ce ko bayan daukar wannan matakin adadin sojojin Amurka da za su kasance a nahiyar ta Afirka ba zai yi wani canzawa ba yayin da hakan zai baiwa Amurka damar karfafa sojojin kasashe kawayenta da yake magana da manema labarai a bayan fagen taron ministocin kasashen kungiyar NATO a birnin Brussels Esper ya ce matakin sauye sojoji mayaka da masu bayar da horo ya biyo bayan lura ne da kwamandan sojojin Amurka a Afirka General Stephen Townsend ya yi cewa hakan shi ya fi dacewa. Kasar Sudan ta amince ta biya diya ga iyalan sojojin Amurka 17 da aka kashe a harin bom din da aka kai kan wani jirgin ruwan Amurka mai suna USS Cole a shekara ta 2000. Gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta faɗi jiya Alhamis cewa ta rataba hannu da iyalan mamatan a matsayin wani bangare ta kokarinta na ganin Amurka ta cire sunanta daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya. Jami'an gwamnatin Sudan sun ce an rattaba hannun ne a makon jiya a birnin Washington DC. To amma ba su bayyana cikakken sharaɗin wannan daidaitawar da aka yi ba. Rahotanni jiya Alhamis na nuna cewa Sudan ta amince ta biya diyar dala miliyan 30 ga iyalan mamatan.
Kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe kuke so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, a shakata da wannan. waɗannan mawaka ƴan Nijar. To ga shirinmu na gaba na Hassan Mai na kaina.
Su sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a cikin sa muke taba batutuwan dake da alaka da tsaron. A cikin shirin namu na yau zamu duba wani rangadi ne da rundunar sojojin Najeriya ta shiryawa ƴan jaridu dake dauko rahotanni kan sha'anin tsaro a yankunan arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashin hankali na mayakan Boko Haram.
Kaga su da ƴan Boko Haram da suna yaki da kaman sojan ƙasa, sun je sun kama wasu garuruka suka tsaya a wurin. To lokacin gaskiya yana da sauki mu je mu same su mu cire su a wurin ayi yaki ayi musanyen wuta da sauransu.
Sunana na jaja MT Ali ne deputy theater commander annawa fashion lafiya dole a shugaban mu rundunar sojoji da kuma sukurisu fratai ne kawo ali da ƴan uwanmu da wannan hatsarin ta shafe su
wanda kuma suke tausaya mana domin wannan halin da muke ciki. Ubangiji Allah kamar da suka talafa mana Allah ya talafa musu suma.
Gaskiya mutane suna shan wahala ba noma kasuwanci ba jari.
A gaskiya sojoji suna kokari 100% bayan kuma mu da civil agency ne.
To madalla rundunar sojojin Najeriya baya ga aikin kakkabe burbushin abin da ya rage na mayakan kazalika sun kuma rungumi ayyukan jinkai kamar gyara hanyoyi, gina gadoji, samar da ruwan sha mai tsafta musamman a ƙauyuka da garuruwan da tarzumar Boko Haram ta yi wa illa sosai. Na tattauna da babban komandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya dake Maiduguri, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim.
Wannan gadan in ka wuce Banki Junction lokacin da ake yaki da Boko Haram sai da aka kore su daga Bama suna koma zuwa wajajen Goza. Kasan lokacin sun ce Gozan shine babban capital dinsu, headquarters dinsu. To shine suka fasa wannan gadan. Gadan yana in an wuce Banki Junction kafin a kai Fulka. Suka bata shi suka sa bomb suka rugurguza shi. Di Nigerian Army engineers su suka zo suka sake gina wannan gadan. To kuma gadan yana taimaka ma sojoji kuma yana taimaka ma civilian. Domin wannan hanya ba kadai cikin jihar Borno ba, in ka je Goza in ka wuce zaka shiga Liman Kara sai ka shiga Madagali. Madagali kuma jihar Adamawa ne, sai ka wuce Micika haka dai haka har wasu kasu abin jahohi.
Wato in na fahimce ka rundunarka ba ma jihar Borno ba, ta kara bangaren jihar Adamawa kenan.
Yes, ina da sojoji wanda suke aiki a arewacin jihar Adamawa da kuma a jihar Borno.
To kafin aje ba ma akwai kuma wanda naga wani hanya fari so yanda aka ce shi ma jami'an ku ne suka gyara wannan hanya.
Kasan akwai wasu abubuwan da muke yi sojoji wanda ƴan wayan Najeriya ba su san abun da muke yi ba. Zan gaya ma yau cewa in ka tashi daga Maiduguri muddin ka isa Konduga, Konduga zuwa Bama, sojojinmu kullun suna amfani da abin da ake kira scanner su bi hanya. Abin da yasa suke yin haka kuwa shine domin wata rana su ƴan ta'adda ƴan Boko Haram sukan soka, sukan tona ƙasa sai su sa bomb. In kuma an sa wannan bomb din kasan zai kawo illa ga ko sojoji ko kuma civilian. So abin da muke yi kullun da safi inda Allah ya yi gari daga wajajen Konduga har Bama sai mun yi wannan scanning mu tabbata cewa ba bomb a cikin ƙasa. Kuma daga Bama zuwa Banki Junction zuwa Fulka wannan brigade dake Bama su ma za su yi haka. Dan daga Fulka kuma zuwa Goza battalion dake Fulka za su yi haka, kuma brigade din za su yi har dai wajajen Adama. Sai mun gama wannan karfe 9 shine muke barin motoci su fara zirga-zirga. Kaga kuma ba ana yin wannan abun ba
ba karamin illa za a samu ba.
Da naka sojoji kuna samar da ruwan sha a mutanen kauyuka bayan gyara hanyoyi da gada da kuma har koyar da karatu a yara kuke haka da sauransu.
Ka san akwai abin da muke kira civil military relationship ko kuma civil military cooperation, wato yanda zamu hada kai da su farin hula mu ga dai cewa abubuwa na tafiya daidai ba dai kawai sai wurin yaki ba. To shi yasa muke yin wannan. Kaga kaman wuri kaman goza muna da sojoji wanda suke koyarwa a makarantunsu suna taimaka musu. To me yasa muka yi haka? Mun ga cewa su malaman da suke da su ba su isa ba, kuma yaran nan sun tsaya ba sa yin wani abu za su zo su zama matsala ma al'umma. Shi yasa muka ce mu yi wannan. Kuma gaskiya muna murna, mai martaba sarkin goza ya yaba mana sosai, kuma wannan abu ne wanda yake samu ji daɗi. Dan wurare kaman Fulka suna da matsalan ruwa, ko da yake naga ana musu borehole. To kafin lokacin dai mun samu dama sai mu samu watatanka ya taimaka musu, ko kuma mu ba NGO tsaro su ɗibi ruwa su je su kai musu. Duk abubuwa kenan da muke banda takardu. Kwanan nan shi Hafsan Hafso, shi Janar Buratai ya bada umarni a bada takardu a nan Kaduna, wajen takardu 20,000 textbook, exercise book da sauransu muka raba.
Idan muka duba duk wannan gagarumin nasara da aka samu a wannan yanki, amma kuma nan kaje duk da haka ana dan samun nan da nan yan Boko Haram su tare hanya a nan, su kawo mutane a nan, su kawo hari a nan. Me yake kawo irin wannan matsala ne duk da kuma kokarin da ake yi a wannan yanki?
To kamar yanda na gaya maka, kaga su ga yan Boko Haram da suna yaki kaman soji, kaman sojan kasa. Sun je sun kama wasu garuruka suka tsaya a wurin. To lokacin gaskiya yana da sauki mu je mu same su mu cire su a wurin ayi yaki, ayi musanyen wuta da sauransu. To yanzu abinda suke yi sari ka noke ne, motoci za su zo su wuce ba abinda zai faru. Wani dai sun ga cewa motocin na da karfi, amma dai wata rana mota daya ko biyu sun zo wucewa sai ga sun fito. Kuma ga abinda suke yi ma su tsayar da mota su cire krista su kashe, dan sun san cewa in an yi wannan abun duniya za ta fara magana. Abun dai kawai zai kawo rashin haɗin kai a cikin ƙasa. So yanda suke yi kenan, amma Allah da akwai matakan da muke ɗauka.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya, Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai, ya aike da tallafin barguna da zannuwa da kuma ya jiddika dubban dubata ga 'yan gudun hijira waɗanda suke da mazauni a Dalori.
Sunana Major General MG Ali MNI, ni ne Deputy Theater Commander a nan Operation Lafiya Dole.
Kamar yanzu me kake a nan ranka da
ni? Shugabanmu na rundunar sojoji Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ne ya kawo agaji ga 'yan uwanmu da wannan hatsarin ta shafe su. Yanzu suna zama a inda mutanen da aka ragargaza da su suke zama. Sai cewa a kowane yaki akwai waɗanda nakasassu, kuma soja yi a cikin komai ya san komai akan komai, kuma taimakawa ga mutane domin da harajin su ake biyan ka. Don haka tun da gwamnati ta ce cewa mu zo mu yi wannan abu mu tabbatar an samu lafiya, waɗannan ayyukan da ka gani waɗansu ayyuka ne da sojoji suke yi don su sha kan mutane daidai da labarbaru akan waɗannan 'yan ta'adda da sauransu. Za mu iya mu sami daga wajensu.
Su daga cikin 'yan gudun hijiran nan da suka amfana da wannan tallafi na babban Hafsa sun nuna irin jin daɗin da suka ji.
Wannan bayan Allah ba abin da za mu ce miki, Allah ya sa mulkinsa ya gama lafiya. Hawan mu san take. Kada baga mai gida babu, yaya akwai. Kai dai Allah ya albarka, mun gode, mun gode.
Halima Muhammad daga baga, yi wanda na ji daɗi, Allah ya saka da alheri.
Sunana Amina Salisu daga baga. Ina da yara dai amma ban da miji na babu ya bata. Yau kusa ne tunar mu biyu amma ban ganshi ba. Kai mun gode, Allah ya saka da alkhairi.
Sannu a hankali dai, rayuwa na kankama kama daga tsakiyar jihar Borno zuwa kudancin ta, ya dangana har zuwa jihar Adamawa.
Gaskiya sojoji suna kokari 100% bayan wannan, ana kokari sosai.
Masu sauraro duka-duka, da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma waɗanda suka bada gudumawa don ganin wannan shirin ya zo muku, wato mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya, Kanar Sagir Musa, da kuma ita kanta rundunar sojan ta Najeriya. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin.
To Allah ya kyauta, a gaishe ka Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin irin ra'ayoyinku da kuma masu sauraro kuke kira ku bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, kana gaskiya da kan auditor general na mutu. A yau zan bayyana ra'ayina na yadda zance da gwamnatin Najeriya da na ba su kuma farin ciki da haka. Muna lalabar haji da abin da gwamnatin Najeriya za ta yi. To kira na kuma ga gwamnatin Najeriya na biyu cewa shawarwari da jama'a muke bayarwa a canji hafsoshin sojojin Najeriya, a samu wasu a tsara gwadawa, shi ne muke fata. Ya kamata shugaba Buhari ya ji wannan kiraye-kiraye. Shawara, in an baka shawara ka ɗauka. Na gode sashin Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Yau zan yi tambaya ne ga gwamnatin jihar Jigawa Badar Abubakar game da ayyuka da muka ga ana yi a sassa daban-daban na jihar Jigawa, amma mu karamar hukumar ringin babu wani aiki na azo a gani da gwamnatin jihar Jigawa ya mana. Nake tambaya ga gwamnatin jihar Jigawa, shin mu al'ummar ringin me muka masa? Sai dai mu gani ana aiki a wasu gurare, amma al'ummar ringin ba ma ganin wani aiki da Badar Abubakar yake bana. Mai magana Yusuf Babanga da Trader Ringin daga jihar Jigawa.
Assalamu alaikum gidan Radio Muryar Amurka, sunana Gambara Fataskun daga tsohon kasuwa garin Fataskun. To ɗan uwana, al'ummar ƙasata ta Najeriya, ya kamata mu ƙara tunani da natsuwa da hankalta akan cewa ihu da zage-zagen shugabanni na siyasa da kuma al'umma manya da malamai ba shi ne mafita ba. Kowa ya duba abin da yake yi a al'amarin rayuwarsa. Irin haka da muke yi, mu zagi wannan shugaba, mu zagi wannan malami, ba zai kai mu ga ci ba. Saboda irin abubuwan da muke gani na ibtila'o'i na rayuwa, to wallahi al'azim har ga Allah halayenmu ne. Irin abubuwa da muke na baɗala, da irin abubuwa da muke na makirci da sharri da kulle-kullen juna da jefa-jefan juna, Allah ba zai bar mu haka ba.
To yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To a takaicen, hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus, baya ga ƙarin mutane da dama kuma da suka kamu da cutar. Wasu 'yan tsirarin 'yan jam'iyyar Republican sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin doka na kiran shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ƙarshen amfani da sojojin Amurka wajen takura Iran, sai ko idan da amincewar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka.
To kafin mu yi sallama, muna taya wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz murna akan saukar karatun Alkur'ani mai girma da ƴaƴansu za su yi, Rabi'u Muhammad Bashir Usman Lawal Abdulaziz Ibrahim da kuma Muhammad Bashir Ibrahim. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, ya karanto labaran duniya, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni ce Aisha Tusle, ku kwana lafiya, ku kuma a yi ni lafiya.
VOA Afrique.